duk da kokarin da hukumar tsaro ke yi a Najeriya na tabbatar da tsaro musamman ma da ya kawo ƙarshen garkuwa da mutane da ake a sassa daban-daban na kasar, har yanzu masu garkuwa da jama'a kasar na ci gaba da fito da hukumar tsaro a yanda batun sace mutane ya fi kamari a yankin arewacin kasar. Yankunan jihohin yammacin Najeriya ma dai ba a bar su a baya ba, inda ranar Asabar din nan wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da babban jami'in hukumar yaƙi da gobara a jihar Legas Mr. Saki Bisbau da wasu mutane shida a kan hanyar Efe zuwa Ikorodu da ke nan jihar Legas. A sanarwar da rundunar 'yan sandan jihar Legas raba manema labarai ta ce tuni kwamishinan 'yan sandan jihar Legas Alhaji Zubair Ma'azu da marawa wasu kwamandojinsa suka ziyarci yankin da aka sace mutanen tare da shan alwashin kama masu aikata laifuka ko sace mutanen da kuma kubutar da wanda aka sace da rayukansu. Alhaji Usman Albashi Timon Lafai wani tsohon jami'in tsaro ne a Najeriya kuma na tambaye shi dalilin da ya sa harkar tsaron musamman ma dai na garkuwa da mutanen ya kici ya kicinyewa.
Wannan publicity ma na kara musu karfi ne, sannan da police da soji da other services ba wannan togetherness. Soja nashi daban, police na nashi daban. Yau fa an ka tambayi ma soja ma ko police wanda aka hada su a hanyar zuwa operation su ma san juna ba, babu alaka, kowa na nashi ne.
To garin yadda ake zargin Fulani da hannu wajen sace mutane ko garkuwa da su ya sa na tambayi wani bafulatani mai suna Malam Sani ina mafita ko shawara ga Fulani ɗan uwansa.
Haƙƙin gwamnatin tarayya ne, shugaban ƙasa musamman. Kaga shi bafulatani ne, kuma bai kamata a ce ya kamata in nemi Fulani daga shugabanninsu a ce wai to menene ne yake faruwa, menene dalilin duka kuma a ce Fulani. Ai wannan abin kunya dai ga bafulatani, duk abubuwan da ya faru a ce bafulani.
Har ila yau dai Malam Baba ya yi kira ga masu garkuwa da mutanen harshen fulfulde, inda yake cewa
wato nan da fulbe fullo to wani ko fullo handen ku sentini iya fullo ko in tabi dun dalladde to fullo da ma an dalladde anda to dun mun dun guka ku ka an ku sentini fullo nan da fulbe ka Allah annabi to ga ku to sentini fulbe da Allah guka to ta wuji ko na fatama a wannan ya wannan nan guka ta fata ko ta fa ku gangal ko ta hana in ta ba fullo no da da fullo handen hanyar to ta fudi ya fulbe to guka wi ya fulbe ta wuji ki yin ta fullo wuji na in ya fullo yo hande kulle a cikin tukun wadi.
Yanzu haka dai a kokarin da al'ummomi daban-daban ke yi da kawo karshen wannan matsala, tuni malaman addini daban-daban suka fara kira ga mabiya da sai tsaye wajen gudanar da addu'o'i kamar da Dr. Bashir Hankuzo wani malamin addinin Islama a Najeriya a yi bayyana mani.
Wannan musiba ta garkuwa da mutane da sace mutane, muna roƙon Allah ta'ala ya raba mu da wannan musiba, Allah ya ceci ta cikin mu.
A ƙarshen mako ne dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta hannun kakakinsa Malam Garba Shehu ya bayyana cewa ya damu matuƙa game da sace mutane da kuma garkuwa da su da harhare da ake yi a wasu yankuna na yankin arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya, kuma jami'an tsaro sun tayi tsaye yanzu haka wajen zakulo masu aikata irin waɗannan muddan ɗabi'u a sassa daban-daban na ƙasar da zama hukunta su da kuma kawo ƙarshen hare-haren da ake yi a kan jama'a. Barnes Brown, Murai Amurka, daga Legas.